Labarin kauna mai ban mamaki. Umarni na shine wannan ku kaunaci juna kamar yadda na kaunace ku. Yohanna sura 15 aya 12. Dr. Helen Rosvira tana can wurin gasa bulo. Tana horar da wasu ma'aikatan Afrika yadda ake yin bulo. Sai wata nurse ta zo ta ce ana buƙatar ta gaggawa domin yin aikin tiyata. Hannuwanta sun ji ciwo suna zubar da jini saboda aikin bulo. Amma duk da haka ta je ta wanke hannun domin ta fitar da jariri ta hanyar tiyata a wani karamin asibitin daji. Wata nurse ta zuba barasa don kashe ƙwayoyin cuta a kan raunukan hannunta. Sai fushi ya cika zuciyarta, ta ce a ranta, ya Allah, wannan ai abun bakar hankali ne. Na so in zama likita ne domin in taimaki mutane. Me yasa ba za ka tura wani daban zuwa Kongo ya yi aikin gini ba? Daga baya, yayin da ta haɗu da ƙungiyar 'yan Afirka da suke gudanar da asibitin tare a taron addu'arsu na mako-mako, ta roƙe su su yi mata addu'a game da fushinta saboda yadda Allah yake tafiyar da al'amura. Sai ɗaya daga cikinsu ya ce, Dr. Rosvira, ba ki gane ba cewa idan kina sanye da farin rigar likita, kina da na'urar sauraron zuciya a wuyanki, muna jin tsoronki? Amma idan kina tare da mu a wurin bulo, kina magana da mu da harshen ƙabilanmu, hannuwanki kuma suna ciwo suna zubar da jini kamar namu. A lokacin ne muke sauraronki, kina ba mu labarin ƙaunar Yesu. Damar da aka bani da kai a yau domin mu nuna ƙauna, wataƙila ba irin yadda muka zata ba ce. Idan ana neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi TWR Nigeria ko a kira 08006080041.